angels sing. Worthy is your name, all creation shout Kadosh. All the angels sing. Worthy is your name, all creation shout Kadosh. Kadosh, 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 Jehovah El Roy. Hi. Kadosh, 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 Jehovah El Roy. Kadosh, 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 Jehovah El Roy. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Kadosh, Kadosh. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Kadosh, Kadosh. To the monarch of Zion I sing. I, to the monarch of Zion I sing. Oh, to the monarch of Zion I sing. Hey, ka ba 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 ba. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hiya, Baba. Jehovah El Roy, El Roy, El Roy, El Roy. Kadosh, Kadosh. You are worthy, Lord. You are worthy to be praised. Oh, yeah. You are worthy. You are worthy to be exalted. Apalatapai, you are worthy. You are worthy to be praised. Oh, hey, you are worthy. You are worthy to be exalted. To the monarch of Zion I sing. To the monarch of Zion I sing. Oh, hey, to the monarch of Zion I sing. Oh, yeah. Kadosh, Kadosh. Ay. Kadosh, Kadosh, oh yeah, but now Kadosh, Jehovah El Roy, Kadosh, Akapaya, Kadosh, 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 Jehovah El Roy. Kadosh, Kadosh. Jehovah Elroy. Hakapana te mohas kabila brante. Rebellion brondis kabaya. Embrengoma sivre telite telite brahandi baha. Predemiso vilibra atiba hantopa. Predada de bele hantopa dila. Prevolta saiko bra atiba. Rabamba lana sofre dibo. Woo! Woo! Shada da 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 da